الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقوس قواتن ربيع الأول إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو دايا دريه دا أربعين دا ديار ودى تيدي دا 23 ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne wanda babban malami Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullah ya rubuta wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na Muqaddimatul Iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 139 darasin da ya gabata mun tattauna game da abin da ya shafi cin hanci da rashawa musamman a cikin hukunci na daga cikin abin da malai ya kawo cikin abubuwa mafiya girma na haram shine ar-rishwatu fil hukumi ma'ana cin hanci karbar na gora a hukunci Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu lahmin nabata bis-suhuti fan-naru aula bih dukkanin ainihin wato naman da ya tofo ta hanyar haram to wuta ita tafi cancanta tafi dacewa wannan jiki suka ce ya ma'aikin Allah me ake nufi da as-suhuti yace ar-rishwatu fil hukumi shine yin wato karbar cin hanci a abin da ya shafi hukunci mun karanta wani hadisi duk da akwai rauni a cikin isnadin la'ana Allahu ar-rashiya wal murtashi to mun tattauna maganganun malamai game da kalmar as-suhutu a wajen Abdullahi dan Mas'ud as-suhutu shine karban nagora a komai ba iya hukunci ba bata takaishi as-suhutu bai takaitu iya cin hancin alƙalai ba a dukkan wani jami'i da za a dauki cin hanci a bashi ya karba to ya shiga cikin as-suhutu yake cewa shine mutum ya biya wa dan uwansa wata bukata wanda biya masa wannan bukatar lallai ne kamar ma'aikacin gwamnatin da aka dauke shi dan ya biya wa al'umma bukatunsu kuma gwamnati tana biyan sa bayan yayi wa mutane abinda aka dauke shi ake biyan sa albashi dan shi sai kuma waɗanda yayi wa aiki suka dauki wata kyauta suka bashi to sai ake ganin wannan shi ma cin hanci ne sai ake tambayar Abdullahi dan Mas'ud cewa ai mu mun zaci cin hanci shine wanda ake ba alƙalai as-suhutu shine abin da ake ba alƙalai ba mu dauka cewa kowanne irin jami'in gwamnati idan aka dauki wani abu aka bashi sakamakon abin da ya wajaba ya aikata ko abin da ya wajaba yayi yayi to sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ai shi karbar cin hanci domin canza hukunci Abdullahi dan Mas'ud yace wannan kafirci ne domin Allah ta'ala yace wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun to haka muka ci gaba da tattaunawa mun karanta maganar Imam Abu Hanifa da yake cewa idan alkali ya ci hanci to nan take ya tube kansa ma'ana kaidar musulunci aka kama alkali da cin hanci to an riga an tube shi na daga cikin abin da zai sa a kwaba alkali nan da nan a kama shi da laifin cin hanci idan kuwa har bai sauka daga kan kujerar ba to duk hukuncin da yayi bai yi ba wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa to haka dai muka ci gaba da tattaunawa game da wannan gaba bayan mun gama muka shiga kuma wani fasalin da ke magana akan ladubba inda muka tattauna game da ambatan sunan Allah ma'ana yin bismillah idan mutun zai ci wani abu ko kuma idan mutun zai sha wani abu sannan da yin hamdala alhamdulillah idan mutun ya gama cin abinci ko ya gama shan abin sha na daga cikin ladubban musulunci mutun ya dinga ci da hannun dama ya kuma dinga sha da hannun dama wannan shine musulunci sannan yana daga cikin ladubban musulunci ba a busa abinci dan an kawo abinci mai zafi mutun ya dinga diba yana hurawa dan ya huce wannan ba daidai bane kaman yanda ba a yin numfashi a cikin kofi ko mazubin ruwa ko fura ko shayi idan an kawo mutun ya sha shayi ji numfashi ya taho sai ya cire kofin daga bakinsa sai ya numfashin a waje yana daga cikin abin da muka tattauna an hana shan ruwa a tsaye sannan kuma haramun ne namiji ya sanya tufafin alharir haramun ne a yi wa namiji wato shimfiɗa ta alhariri ya zauna a kanta kamar yadda haramun ne namiji saboda kuɗi da ƙasaita da mulki a yi masa zobe na zinare ya saka an so idan mutum zai sanya takalmi a cikin ladubban musulunci ya fara sanya kafar dama idan kuma zai cire ya fara cire kafar hagu wannan yana daga cikin ladubban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummarsa sannan an hana mutum yayi tafiya da takalmi daya saboda dayan ya tsinke ko dayan rawul dinsa ya bude dan haka bari kafin ya samu mai gyara ya dinga sai dai ka cire guda biyun gaba ɗaya ka rike a hannu baya cikin ladubban musulunci tafiya da takalmi daya kafa ɗaya da takalmi kafa ɗaya kuma ba takalmi sai yake cewa kamar yanda ba a so mutun ya tsaya ba ma tafiya yake ba ya tsaya da takalmi guda ɗaya a kafarsa sai dai akwai larura da ta sa haka ko ya ji ciwo a kafar ɗayar ba dama ya sa takalmi dan haka sai yake taka ɗayar sannan kuma haramun ne yin wasan al-la'ib bi-shatranj wasan wato dara kamar yanda haramun ne wato at-taswir mutun ya zamanto sana'arsa shine zane-zane kuma zane-zanen irin na mutun ko wani mutun cikin abubuwa masu rai to waɗannan sune kusan abinda malam ya tattaro ya gaya mana inda shi kuma malam yake daukan su ɗaya bayan ɗaya yake yin sharhi akan su ya kuma kawo dalilai da suke tabbatar da waɗannan maganganun da muka ji to mun karanta hadisan da suka zo na ambatan Allah yayin cin abinci ko shan abin sha da kuma godiya ga Allah yayin gama cin abinci hadisai da yawa sun zo akan haka kuma mun karanta wasu daga ciki sannan bayan wannan mun tattauna game da cin abinci da shan abin sha da hannun dama shi ma mun kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cin abinci da hannun dama da shan abin sha da hannun dama wannan yana cikin koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai ci abinci to ya ci da hannun dama idan zai sha abin sha ya sha da hannun dama domin shedan shine wanda yake ci da hannun hagu kuma ya sha da hannun hagu
mun karanta hadithin Umar bin Abi Salama wanda ko Amr bin Abi Salama wanda yaro ne wanda ya tashi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana karkashin kulawar Annabi sallallahu alaihi wasallam to an zo cin abinci sai Annabi ya lura cewa yanayin cin abincinsa ya saba da ladubba irin na musulunci hannunsa yana yawo a cikin kwano sai ya ci gabansa sai ya ciyo gaban wancan sai ya ciyo gaban wancan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da shi abubuwa guda uku yace ya gulam samillaha ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yace ya kai yaro idan zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah na farko kenan sannan na biyu ka ci da hannunka na dama na uku kuma ka ci gabanka to har ma aka ruwaito hadithin da wani ya ga wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana cin abinci da hannun hagu yace masa ka daina cin abinci da hannun hagu ka ci da hannun dama sai yace masa ba zai iya ba to ashe cewa ba zai iya din nan ba ba wai larura ce da shi a hannun ba izgilanci ne da girman kai yasa yace wa Annabi ba zai iya ba da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ko zaka iya din ba to tun daga nan wannan hannu na sai ya daina amfani baya iya daga hannun ballantana ya sa shi a baki ko ya ci wani abu da shi to duk wayannan abubuwa ne wayanda mun tattauna su sannan gaba ta karshe mun tattauna game da ba a hura abinci dan yana da zafi ko kuma abin sha kaga akwai wasu dan wato kura haka a kansa kace zaka hure shi dan ka sha wannan shi ma ya saba da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya hana busa wato hura abinci dan ya huce ko kuma ya hana hura abin sha dan wani abu na ciyawa ko wani dan tsinke da mutun ya gani a cikin ruwa ya koma gefe dan ya sha Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai mutun ya karkatar da kofin ya tsiyaye wannan abin da yake ganin baya so ya sha da shi sannan mun karanta hadisin Abi Qatada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana numfarfashi a cikin mazubin ruwa in mutun zai sha to ya sha din amma da ya ji numfashi sai ya cire ya waje za mu tashi akan al-hikmatu min man'i an-nafkhi wa at-tanaffus fil ina haka ne ko qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hikmatu min man'i an-nafkhi wa at-tanaffus fil ina malaike cewa hikimar da ke tattare da hana busa abinci ko hura abinci da kuma hikimar musulunci da ta hana wato numfarfashi ko numfashi fil ina ya a cikin mazubin ruwa a kofi ko abin nan ma'ana za mu ji wasu daga cikin hikimomin da yasa musulunci ya hana ka in abinci yana da zafi ka dinga dauka kana hurawa ka ci kaman yanda aka hana idan kaga wani abu a cikin ruwa ko wani wata kura haka karkace zaka hura sai dai ainihin wato ko kuma sai dai ka tsiyaye daidai gurin sannan kuma da za mu ji hikimar da ta hana cewa mutun ya dinga numfashi yana shan ruwa in numfashi yazo kuma ya a cikin ainihin wato ruwa din wal hikmatu minan nahyi an at-tanaffusi hikmar da ta hana hikmar da ta zo ko hikmar da ke cikin hana yin numfarfashi a cikin mazubin ruwa wan nafkhi fi at-ta'am da kuma yin wato busa cikin abinci ma'ana hura abinci washarab da abin sha hiyal wiqayatu minal ashiya'i ad-dharra wal mu'dhiya allati qad takhruju min al-insani fi athna'i at-tanaffus wa an-nafkh wannan ababun kiwon lafiya ne wato rigakafi ne shine hiyal wiqaya wato rigakafi ne min al-ashiya'i ad-dharra daga abubuwan da za su cutar da mutum wal mu'dhiya da abubuwa masu cutarwa allati qad takhruju min al-insani wanda za su iya fita daga bakin mutum ko daga hancin mutum fi athna'i tanaffus a lokacin da yake yin numfarfashi din nan wan nafkhi ko kuma lokacin da yace ya debo abinci zai hura shi dan ya huce to wannan yana daga cikin abin da yasa ko hikimar da tasa aka ce ba a hura abinci kamar yanda ba a yin numfashi a cikin mazubin ruwa wa bi hadha dalilun ala kamal shari'ati al-islam wannan a cikin sa akwai dalili akan kamala da cikar shari'ar musulunci wa ri'ayatuha ko wari ayati ali masalihil ibad da irin yanda shari'ar musulunci take kulawa ga abin da ya shafi maslahar bayi an gano cewa in zakai haka to zaka iya wani abu mai cutarwa ya shiga cikin abincinka ko ya shiga cikin abin shanka kuma daga jikinka yake tunda dama iskar da kake shaka mai kyau ce amma wanda kake huro ta tana fitowa daga jikinka kaga wannan ita kuma ta riga ta gurbata da wani yanayi to kuma la Allah ba kai kade kake cin abincin ba kai numfarfashi a cikin mazubin ruwa kila numfarfashin nan sun fito da wasu kwayoyin cuta daga gare ka ka ba wa dan uwanka ya sha sai ga shi ma ya kamu da wannan kwayoyin cuta din da sauransu to wannan yana daga cikin maslaha ta shari'ar musulunci da take bawa ainihin wato bayi wajen ba su kariya da kuma wato kula da kiwon lafiya falillahi alhamd alkhamisa mas'ala ta biyar ashurbu qa'iman sai mas'alar sha a tsaye ina hukuncin shan ruwa ko lemon kwalba ko dukkan wani abun sha a tsaye ba tare da ka zauna ba kawai a tsaye ka sha تعارضت الاحاديث في ظاهرها في هذا الباب حديثي كمر سن cikaru in ka kalli zahirin su a wannan babi domin wa min al ahadith an samu wasu daga cikin hadisai allati tadullu ala al jawaz wanda suke nuna halacci akwai hadisan da suka nuna ya halatta ka sha ruwa a tsaye ko ka sha lemon kwalba a tsaye ko dukan wani abun sha an ibn abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shariba min zamzamin min dalwin minha wa huwa qa'imun Abdullahi dan Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam daga guga da take wannan rijiya ta ruwan zamzam kuma a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam daga cikin guga a tsaye kuma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2617 kamar yanda Imam Muslim ma ya ruwaito shi hadisi na 2027 wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda annahu ata babar rahbati yazo kofar ar-rahbati wato farfajiya ta masallaci haraba da ake cewa yazo kofar harabar masallaci fashariba qa'iman sai ya sha ruwa a tsaye wa qala kuma yace inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka kama ra'aytu muni fa'altu kamar yanda kuwa ga nayi ma'ana ba a boye ba sai da ya fito haraba kaga inda jama'a suke sai ya daga ruwan sha sai ya sha tsaye sayyidina Ali bayan ya sha sai yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ya sha ruwa a tsaye kamar yanda kuwa gani na sha ruwan na a tsaye kaga an samu hadisai guda biyu da suka nuna babu laifi ka sha ruwa ko lemo ko wani abun sha tsaye wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2610 wa ana Anas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya sha a tsaye to kaga ga wannan hadisin wancan hadisin na Abdullahi dan Abbas hadisin sayyidina Ali duk sun nuna babu laifi a sha ruwa a tsaye to ga hadisin Anas shi kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sha ruwa a tsaye qala qatada qatada yace fa qulna li anasin sai muka ce wa Anas fal akalu to cifa tunda an hana sha an ce annabi ya hana sha a tsaye to cin wani abu fa a tsaye qal sai Anas yace zalika asharru ai wannan ya ma fi sharri au akhbathu ko kuma hakan yafi muni sha ma aka hana balle ci abinda Anas yace kenan da aka ai ci shi yafi muni ma fiye da sha kenan an hana sha a tsaye to kaga an hana ci ma a tsaye wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 2024 wa fi riwayati na wata ruwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zajara an shurbi qa'ima a wata ruwaya dai daga Anas din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa ya tsawatar daga shan ruwa a tsaye ma'ana ya tsawata wa mutane kada su kuskura su sha ruwa a tsaye wannan shi ma hadisin da na Muslim ne mai lamba ta 2024 wa ana Ali radiyallahu anhu annahu salla dhuhra an karbo daga Ali radiyallahu anhu yayi sallar azhar thumma qa'ada sannan sai ya zauna fi hawaijin nas dan sauraran bukatun mutane fi rahbatil kufa a farfajiyar masallacin kufa a farfajiyar masallacin kufa ya zauna yana sauraran hawaij bukatun mutane hatta hadarat salatul asr, tun daga azhar wannan yazo da complain, wannan yazo da korafin sa, wannan yazo da fatawa, yana ta sauraro har zuwa lokacin da sallar asr ta yi. Thumma utiya bima'in, da asr ta zo sai aka zo sayyidina Ali da ruwa, fashariba sai ya sha, wa gasala wajhahu, ya wanke fuskar sa, wa yadaihi, da hannayensa, wa gasala ra'asahu, ya wanke kansa, wa rijlaihi, da kafafuwansa, thumma qama, sannan sai ya tashi, fashariba fadlahu, sai ya kurbe ragowar, sai ya tashi tsaye ragowar ruwan da ya rage sai ya shanye shi, wa huwa qa'imun, karkamanta yana tsaye. Thumma qala, sannan sai ya ce, inna nasan yakrahuna shurba qiyaman, kaman da gangan yayi kenan. Yace mutane naga suna karhanta, suna kyamatar da mutane, ko mutane suna kyamar shan ruwa a tsaye. Wa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam, sana'a mithla ma sana'atu, yayi kwatan kwacin irin abin da nayi. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sha ruwa a tsaye. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 2593. To mun ji waɗannan hadisan ko? Wasu hadisan sun ce babu laifi a sharu a tsaye, wasu kuma sun tsawata cewa kar a sharu a tsaye. Wa min al-ahadith allati tadullu ala al-man'i, na daga cikin hadisan da suka hana a sharu a tsaye, an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la yashrabanna ahadukum qa'ima, kada ɗayanku ya kuskura ya sha ruwa a tsaye. Faman nasiya, wanda ya manta da cewa wato ya manta ya sha ruwa a tsaye, falyastaqi, ya amaye da shi. Kaga wannan ta an dan ƙara tsaurarawa ma. Mutum sai ya manta ya sha ruwa a tsaye, sai daga sai ya tuno a tsaye fa ya sha ruwa, to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ruwa yace, to ya kakaro amai ya zubai, ya amaye da shi. Wannan hadithin shi ma Imam Muslim ya ruwaito shi, hadithi na 3775. Masalikul ulama fi taujihi hadhihi al-adilla, hanyoyin da malamai suka shiga wajen fuskantar waɗannan dalilai, waɗannan hadisai, tattaunawar da malamai da yanda suka fuskanci waɗannan hadisai bangare guda biyu, da hadisan da suka ce ba laifi a sha ruwa a tsaye, da hadisan da kuma suka nuna kar a sha. Wal ahadith kama tara sahihatun kulluha, malaike ta hadisan kaman yanda kake gani hadisai ne sahihai dukkanin su, domin kaga dukkanin su Bukhari, Muslim, diyawancin su. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi rahimahullah yake cewa, hadhihi al-ahadith, yace waɗannan hadisan, ashkala ma'anaha, ma'anar waɗannan hadisan ta rikitar, ala ba'dul ulama, ta rikitar da wasu malamai, ba wai kai dan abin nan mai sauraro dan almajiri ba, har malamai ma sun dan samu kansu cikin rikici game da yanda za a fuskanci waɗannan hadisai. Shin a sha a tsayen, ko kuma dai a sha, ba za a sha a tsaye ba, a zauna za a sha? Tun daga hadisan wasu sun nuna an sha a tsaye, wasu sun nuna cewa lalle sai dai a zauna. An fahimta ko? Hatta qala fiha aqwalan batila, hatta qala, har dai wasu daga cikin malamai suka faɗi maganganu da suke wato batilan, waɗanda suke marasa kyau fiha akan wannan mas'ala. Wani dan samu wani cikin malamai ya faɗi maganganu waɗanda suke batilan, marasa kyau akan wannan mas'ala, wazada, har ma ya ƙara. An gane ko? Hatta tajasara, har ma wasu cikin wato wani cikin malamai ya yi ƙari, hatta tajasara, har yayi taurin wato ya taurare, warama an yi da'ifa ba'daha, yayi nufin ma ya raunana wasu daga cikin hadisan. Wala wajha li isha'atil ghalat, wato ghalatat, kuma babu wata fuska da zaka iya yada ko ka fito da wa'annan kurakuran da shi yake ganin akwai su, har yake so ya raunana wasu daga cikin hadisan. Bal yuzkaru sawabu, abinda yafi dacewa anan a ambaci abinda shi yafi zama daidai. Wa yusharu ila tahdhiri anil ghalati, wato sai ayi ishara kuma zuwa ga jan hankali ga barin fadawa kuskure. Walaysa fil ahadith ishkalun, sannan babu wani rikici ma a cikin waɗannan hadisan, ba wani ishkali. Sannan wala fiha da'afun, babu wani rauni, yasa da'ifun amma da'afun ne. Wala fiha da'afun, kuma babu wani rauni ma a cikin su, hadisai ne sahihai kuma hadisai ne warware babu wani iskali a cikin su inji Imam Nawawi balis sawabu yace abinda yafi zama daidai annan nahaya fiha hadisan da kaji sun zo na hani a cikin wannan mas'ala na shan ruwa a tsaye mahamulun alal tanzihi za a dauke su ne a fassara su akan karhanci an gane ko mahamulun alal tanzihi za a dauke su ne akan karahatu tanzihin wato karhanci ne in sun samu ne kar ayi a sha a zaunan yafi kyau wa shurbuhu qa'iman sannan shan a tsaye kuma li bayanil jawaz dan a nuna halacci in ta kama ko babu gurin zauna zama din ka sha tsaye ko kuma kana halin uzuri a tafa kake to sai ka sha tsaye ma'ana shan a tsaye an yi ne an sha a tsaye dan ya nuna in an yanayi ya bayu zuwa ga sha tsaye ya halatta shi kuma inda aka hana din an nuna makaruhi ne sha a tsaye shikenan kawai sha a tsaye ba so ba ba haka aka so ba in so samu ne a sha a zaune duk da cewa an samu annabi ya sha a tsaye to shan da ya tsaye yana nuna halacci ya halatta mutum in ta kama sha a tsaye ya sha a tsaye wa amma man za'ama nathan amma a cikin malamai akwai wanda ya riya cewa wai a cikin hadisin akwai hadisan da aka shafe to wanda ya riya cewa nathan wasu hadisan an shafe su au gairahu ko wani haka ko wani sa faqad ghalida shi ma yayi kuskure fa innan naskha domin a ce wani hadisin ya shafa wani hadisin la yusaru ilaihi ba a tafiya kan wannan hanyar ma imkanil jam'i tare da yuwar hada hadisan su yi aiki law sabata tarihu ko da tarihi ya tabbata domin kun san kaidar malamai ba za ka ce wani hadisin ya shafa wani ba sai an koma tarihi misali sai aka samu a 2022 ina fata an gane mukaddara sai aka ce ya halatta a sha ruwa sai a 2023 sai aka ce an hana shan ruwa sai wannan hukunci ne na farko wanne ne na ƙarshe na'am shan shine na farko hana shan kuma shine na me ya kuka gane haka na'am kaga tarihi kuka koma kuka gano yaushe aka bada izinin a sha 2022 yaushe kuma aka hana a sha 2023 wani hukunci ne yazo daga karshe na 2023 to sai a aiki da shi haka ake na ba ku misalin annasku ne in za a ce wani hadisin ya shafa wani hadisi kaji yanda ake sai a koma ruwa ne ikon Allah yau ba notice kenan ban ga alamun hadarin ba ko sai a dan jaggyara dai dole sai an dan dai kafa wasu masu zo daga nan an samu gurin labewa ko na'am shigo nan malam na'am ga kuma nan ta nan gefen ma wani ya shigo daga nan yawa dan shigo ciki wala to mu koma cikin karatu an gane yanda ake samun annasku wato ba za ka ce wannan hukuncin ya shafa wannan ba har sai na farko suka ce wujuhu tarje na farko za a fara dubawa hadisin da yace a sha ruwa a tsaye da hadisin da yace an hana shan ruwa a tsaye duk sun inganta sai muka tabbatar da duk ingantattun hadisai ne wancan ya inganta wannan ya inganta dai kenan abu na biyu zai iya yiwa a hada su ayi aiki da su da wanda yace kar a sha da wanda yace a sha za a iya hada su duk ayi aiki da su lokaci guda sai aka gano za a iya ya za a yi aiki da su shine in son samu ne ka sha a tsaye a ka sha a zaune amma in bukata ta kama ta shan a tsaye ba laifi ka sha an yi jam'in su wanda yace kar a sha yana nufin inda yiwuwar a zauna to kar a sha a tsaye wanda yace a sha a tsaye ya nuna cewa in akwai yiwuwar yanayi da zai bayu a sha a tsaye to a sha a tsaye an fahimci wannan to da haka ake samu to idan abu na biyu na uku idan kuma ba zai iya yiwuwa ba ai jam'in hadisan duk sun inganta duk hadisan ingantattu ne daya sannan an duba ya za a hada hadisan nan guda biyu duk ai aiki da su an ga ba za su hadu ba to sai a dawo tarihi a wace shekara annabi ya faɗi wannan a wace shekara annabi ya faɗi wannan to in an gano ta hanyar tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hukuncin na halacci cewa a sha ruwa tsaye shi ya fara fada sannan daga bisani kuma ya fada hanin to sai a ce wannan hukuncin na hani tunda shi ya zo a ƙarshe to ya shafe hukuncin wancan na farkon wanda ya bada izinin a sha tsaye Allah ya sa an gane yanzu an warware wannan to shine sai nan malai yake ce mana fa innan naskha shi an naskhu shine a ce wani hukuncin ya shafa wani ko wani hadisin ya shafa wani hadisin ko wata aya ta shafa wata aya ai ana haka ma wata aya ta shafa hukuncin wata aya Allah ta'ala ma ya faɗa manan sakh min ayatin aw nunsiya nati bi khairin minha aw mithla a cikin alqur'ani ma akwai naskhu wata aya ta shafa wata ina fata gani to fa innan naskha la yusaru ilayhi shi naskhu kwata kwata ma ba a malamai ba sa komawa zuwa ga an naskhu ma'a imkanil jam'i in zai iya yiwa ai jam'in wa'annan dalilan da ake ganin sun ci karo law sabata tarihu ko da tarihi ya tabbata cewa wannan aka fara fada sannan daga baya aka fadi wannan in dai zai iya yiwa ai jam'in su to jam'in su ake ba a aje wani daga ciki i'malud dalilain aula min tarhi ahadihima ka'ida ce ta malaman usul i'malud dalilain a dauki dalilai guda biyu wa'anda ake ganin zahirin su sun ci karo da juna ai aiki da su gaba ɗaya domin duk ingantattu ne to wannan shi yafi sama da a dauki daya aje daya domin in ba a tattauna wannan matsalar ba to yanzu idan ka sha ruwa a tsaye ka saba wa annabi da baka sha a zaune ba domin ya hana sha a tsaye an gane ko sannan in ka sha a zaune to ya za ka yi da hadisin da ya ce a sha a tsaye annabi ya sha a tsaye shi kuma ya za ka yi masa kaga dole muna buƙatar malam a tattauna wannan matsala aje a sha din ko kuma kar a sha ina fata kun fahimci matsalar shi yasa malam ya kawo mana ita haka wa fi'iluhu sallallahu alaihi wasallam aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shan ruwa da yayi a tsaye li bayanil jawaz annabi yayi haka ne dan ya nuna halacci la yakunu fi haqqihi makruhan aslan a haƙƙin manzon Allah ba zai taɓa zama makaruhi ba asali ma ba makaruhi bane a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya sha a tsaye me yasa annabi ya sha a tsaye suka ce dan ya nuna ya halatta a sha ruwa a tsaye duk da cewa asali duk wanda zai sha irin ruwa ko abinci a zaune yake to amma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya miƙe tsaye sai kuma ya dauki ruwa ya sha a tsaye me yasa annabi ya haka duk da cewa asali kowa yana shan ruwa ne a zaune ko a ci abinci a zaune amma ga annabi ya miƙe ya sha ruwa a tsaye dan ya nuna ba matsala in ta kama a sha ruwa a tsaye ana iya sha mafhum ولخص الحافظ ابن حجر مسالك العلماء في هذه الاحاديث الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله ياي ƙoƙarin dunkule hanyoyin da malamai suka bi a waɗannan hadisan sai dunkule mana su a dunkule faqala sai yace wa maslakul ulama hanyoyin da malamai suka shiga fi zalika wato akan wannan matsala ta asharuwa sha a tsaye ko sha a zaune masalika wato hanyoyi ne mabambanta ahaduha ɗaya daga cikin hanyoyin at-tarjihu shine a kalli matsalolin nan hadisan da suka ce asharuwa a tsaye da hadisan da suka ce kar asharuwa a tsaye to zai iya yiwa a rinjayar da wani akan wani in ya so idan aka rinjayar da wanda ya ce a sha a tsaye akan wanda ya ce an hana sha a tsaye to sai a dunkule magana kawai ce ya halatta shan ruwa a tsaye kawai shiru idan kuma rashin sha a tsaye shi akarin jayar to kawai a tafi a gaya wa mutane cewa kar a sha ruwa a tsaye an hana kawai duk wanda zai sha ya zauna shine ma'ana at-tarjih su wannan malamai na farko sai suka yi kokarin rinjayar da mas'ala daya akan guda biyun kar mutane a bar su cikin asha kar asha su sai suka tafi akan lalle za su tabbatar da za su rinjayar da daya akan daya ko dai su rinjayar da asha a tsaye ko kuma su rinjayar da kar asha a tsaye sai dai a zauna kun fahimci wannan wa annal ahadith aljawaz suka ce domin hadisan da suka nuna halal ne asha a tsaye asbatu suka ce sun fi zama tabbatattun hadisai min al ahadithin nahyi sama da hadisan da suka ce kar asha wa hadhihi tariqatu abi bakar al asram wannan hanya ce da wani babban malami da ake kira abu bakar al asram shi ita ya bi shi a wajensa yana ganin hadisan da suka nuna ya halatta asha tsaye sun fi inganci da tabbata fiye da waɗanda suka hana sha tsaye kaga shi in ka da fahimci wannan a wajensa ana shan ruwa tsaye ko ba a sha ana sha faqal sai ya ce hadithu anas hadisin anas ya anifin nahyi hadisin da muka karanta na anas wanda ya nuna annabi ya hana mutum ya sha tsaye jayyidul isnad ta fuskar isnadin hadisin mai kyau ne walakin qad jaa anhu khilafuhu sai dai kuma daga anas din kuma an ruwaito wani hadisi da ya saba wancan din ma'ana Anas din da ya ruwaito hadisin an hana sha a tsaye kuma ya ruwaito hadisin da ya nuna halaccin sha a tsaye din ya'ani fil jawaz qal da haka malam Abu Bakar al-Asram sai ya ce wala yalzamu min kauni dariqi ilayhi fil nahyi athbatu min ad-dariqi ilayhi fil jawaz alla yakuna alladhi yuqabiluhu aqwa wala yalzamu ba lalle bane min kauni dariqi ilai fin nahyi koda hanyar da ta zo zuwa ga Anas game da hana sha a tsayen nan asbatu tafi zama ingantacciya tabbatacciyar hanya shi a wajen Anas min dariqi ilai sama da hanyar da hadisin ya zo masa fil jawazi da ya nuna halaccin sha a tsaye din alla yakuna alladhi yuqabiluhu aqwa wannan ba zai hana abinda ke fuskantar ke wato fuskantar ra'ayin Anas ya zama shine yafi karfi ba kuma li anna sabata qad yarwi man huwa dunahu shay'a fayurajjahu alai domin ana samun malami tabbatacce mai cikakkiyar hadda yarwaici hadisi ko kuma yayo ruwaya ko kuma wanda bai kai shi ba yarwaici wani abu kuma a rinja yadda ruwayar wanda bai kai shi haddar ba akan shi tasa anan abinda Abubakar al-Asram yake fada rahimahullah Anas dan Malik ya ruwaito hadisin hana shan ruwa tsaye sannan kuma ya ruwaito hadisin halaccin shan ruwa tsaye duk da cewa shi Anas ya tafi ne akan hana shan ruwa tsaye kun fahimci wannan to sai yace kasantuwar ya tafi akan shan ruwa a tsaye wa hana shan ruwa a tsaye wannan baya tabbatar baya nuna cewa ɗaya ra'ayin bai fi nasa ƙarfi ba duk da cewa shi ya ruwaici hadisan daga guda biyu kuma ya fi rinjayar da kar asha to wannan rinjayarwa ta Anas baya nuna cewa ɗaya dalilin bai fi na Anas ɗin ƙarfi ba an gane ko yace me yasa saboda yace saboda ana iya samu wani malami babba yayo ruwaya a samu wanda bai kai shi ba shi ma yayo ruwaya sannan aka bi salsala a ga ruwayar wanda bai kai shin ba tafi zama tabbatacciya fiye da tasar ruwayar ana samun wannan a cikin ilimin hadisi to kaga duk lokacin da aka samu wanda ke ƙasa da shi ruwayar sa tafi ƙarfi to za a rinjayar da tasar ruwayar ne akan ruwayar shi wanda ya fi shi zama tabbatacce ko ruwayar su tafi abin nan ko kun fuskanci abinda malamin yake so ya kawo faqad rujjiha nafi'un ala salim sai ya bamu misali dan ku gane sai ce ah ba ku ga an rinjayar da ruwayan nafi'u akan ta salim ba fi ba'd al ahadith aw suru hadisan an ibn umar duk almajiran abdullahi dan umar Nafi'u almajirin Abdullahi dan Umar ne, Salim almajirin Abdullahi dan Umar ne. Ba ku ga wani lokaci sai ga an rinja yadda wato Nafi'u akan Salim ba a wasu hadisan da suka ruwaita daga Abdullahi dan Umar, kuma bayan wa Salimun muqaddamun ala Nafi'u, Salim ana gabatar da shi akan Nafi'u fi sabti wajen karfin hadda da tabbatar da hadisi. An gane ko duk hadisan wato dukkanin su almajiran Abdullahi dan Umar ne, amma Nafi'un bai kai Salim ba, amma a wasu hadisan sai ga an rinjayar da ruwayar Nafi'u akan tawa ta Salim. Dan haka wannan malam kaman Abubakar al-Asram ya kawo wannan dan ya nuna cewa duk da cewa Anas ya ruwaito hadisin da yake nuna hana shan ruwa a tsaye, sannan an samu kuma wata ruwayar da ta saba wannan ruwayar tasa, to wannan ruwayar da ta saba tasa za ta iya yiwa ta fi tasa ruwayar karfi. Ba abun mamaki bane, koda ko wanda ya ruwaici waccan ɗaya maganar bai kai Anas karfi ba a hadda da sauransu, domin ana samun malamai guda biyu, ɗaya ya fi ɗaya hadda, amma wani lokaci sai a rinjayar da wanda haddata sa ba mai ƙwarin ba ce a kan wanda ta fi tasa ƙwari saboda wasu dalilai. Sannan ya sake ba mu misali cewa kuddima sharikun ala thauri, ba ku ga an gabatar da shariku ba a kan Sufyanu thauri fi hadithain, a cikin hadisai guda biyu. Wa Sufyanu, alhalin Sufyan muqaddamun alai, ana kaddamar da shi, ana gabatar da Sufyanu akan sharik fi jumlati ahadith, a wasu hadisai. Thumma usnida an Abi Huraira, sannan an ruwaito wata magana da isnadi zuwa ga Abi Huraira. Kala Abu Huraira yana cewa la ba'asa bi shurbi qa'ima, babu wani laifi dan mutun ya sha ruwa a tsaye. Kala al-Athram, Athram sai ce fadalla, wannan magana ta Abu Huraira sai ta nuna ala annar riwayata anhu fi nahyi laysat thabitatan, ruwayar da aka samu daga gare shi ba tabbatacciya bace wajen hani din. Ta fata an gane ruwayar da aka ruwaita daga gare shi akan hana shan ruwa ko shan abin sha a tsaye ba tabbatacciya bace zuwa gare shi. An fahimta ko? Wa illa, domin in ba dan haka ba, lama qala la ba'sa bihi, da ba za a tambayi Abu Huraira saboda ko ta ruwaya da ake jingina ta zuwa ga Abu Huraira cewa shi ma ya ruwaito hadisin da ke nuna hani an hana shan ruwa a tsaye. To shine sai malai yake cewa wannan ya nuna cewa tunda gashi an tambayi Abu Huraira ya hukuncin shan ruwa a tsaye, ce babu laifi a iya shan ruwa a tsaye. Kaga da wannan ruwaya ta tabbata zuwa ga Abu Huraira, to ai da ba zai bada fatawar cewa kuma babu laifi shan ruwa a tsaye ba, da shi ma zai bada fatawar cewa an hana shan ruwa a tsaye. An fahimci wannan? Kala yace wa yadullu ala haulai ahadithin nahyi, wa yadullu ala haulai ahadithin nahyi aidan ittifaqul ulama ala annahu laysa ala ahadin shariba qa'iman an yastaqi'a. Sai ya ce wato daga cikin abin da zai sake nuna maka wayancan hadisan hanin, har wa yau ittifaqul ulama, malamai gaba ɗaya sun haɗu sun yi ittifaqi ala annahu, akan cewa laysa ala ahadin, ba lalle bane ba dole bane akan mutum shariba qa'iman da ya sha a tsaye an yastaqi a sai yayi amai. Malamai duk sun haɗa akan haka cewa idan mutum ya sha ruwan a tsaye sai ya tuna a tsaye ya sha, ai hadisi mun karanta cewa an ce amayar da shi, to duk malamai sun haɗa akan cewa ba sai ya amayar ba. Duk wannan yana nuna maka cewa wayancan hadisan fa na hanin nan, to malamai kaji abin da suke faɗa, musamman masu wannan ra'ayin na farko suna nuna cewa halal ne a sha ruwa a tsaye. Al-maslaku tsani, an ji wannan maslakin na farko, hanya ta farko shine ya halalta shan ruwa a tsaye, wannan kuma shine ainihin wato ra'ayin su Abubakar al-Asram. Al-maslaku tsani sai kuma hanya ta biyu, da'awan nasakh, da'awar cewa an shafa wasu hadisan, wa ilaiha janaha al-Asram, wanda izuwa ga wannan ra'ayin na da'awar nasakh al-Asram ya karkata, wa ibn Shahin da ibn Shahin faqarrara wayannan malaman guda biyu da al-Athram da Ibn Shahin dukkanin su suka tabbatar da anna ahadithan nahyi hadisan da suka hana shan abin sha a tsaye ala taqdiri thubutiha muqaddara ma sun tabbata mansukhatun to an shafe su wannan shine maslaki na nawa na biyu hanya ta biyu suka ce muqaddara da al-Athram da Ibn Shahin suka ce mu dauka ma hadisan hanin hadisan da suka yi maganar hani ina fata an gane to mu dauka waɗannan hadisan ma sun tabbata to amma duk in ma sun tabbata to an shafe hukuncin su me ya shafe hukuncin su hadisan halaccin sha a tsaye sun shafe hadisan hani daga sha a tsaye mansukhatun bi ahadithil jawaz suka ce an shafe su da hadisan da suka nuna halacci bi qarinatin suka ce me dalili suka ce dalili shine amalul khulafa'ir rashidin aikin khulafa'ur rashidin ya tabbatar da haka Abubakar radiyallahu an Umar Uthman Ali wayannan duk suna ganin Aisha ruwa tsaye duk suna ganin halaccin sha a tsaye to ka kusan wayannan khalifofin idan wayancan hadisan khalifofin nan guda hudu in har hadisin hanin nan tabbatacce ne kuma ba a shafe shi ba bayan da zai Abubakar ya halatta sha a tsaye shi ma ya sha a tsaye Umar haka Uthman haka Aliyu haka da haka aikin sahabban nan guda hudu ya tabbatar da cewa hadisan can da suka hana a sha a tsaye koda sun tabbata to an shafe hukuncin su hadisan da suka nuna a sha wannan sun shafe wancan da suka hana a sha wannan ya fito shi ma wa mu'azzamis sahaba ba iya wannan khulafa'ur rashidin din ba mafi yawan sahabbai wattabi'ina da mafi yawan tabi'ai bil jawaz duk sun tafi akan halaccin sha a tsaye wa qad akasa zalika ibn hazm duk da cewa shi ibn hazm al-andalusi shi kuma ya akasa haka shi kuma da ya tashi sai ya ce a'a hadisan da suka halatta sha a tsaye su aka shafi an gane ko kun ga su wayannan malaman sun ce hadisan halaccin hadisan hanin aka shafe to shi kuma Ibn Hazm sai akasa haka fadda'a nasqa ahadith al-jawaz shi kuma sai yace an yayi da'awar an shafe hadisan halaccin bi ahadithin nahyi da hadisan hani mutamassikan Ibn Hazm yana mai ruko bi annal jawaza da cewa ai halacci ala wafiqil asli dama ya dace da asali asali halan ne sha a tsaye wa ahadithun nahyi hadisan hani su kuma muqarraratul hukmi shar'i su kuma sun zo sun tabbatar da hukuncin shari'a ma'ana kafin shari'a ta zo da wani hukunci asali shan ruwa a tsaye halal ne Allah ya sa ku fahimci wannan magana ta Ibn Hazm shi Ibn Hazm a wajensa yana ganin ai dama asali kafin dokar ta zo shan ruwa a tsaye ba shi da matsala daga baya ne kuma dokar hana shan ruwa a tsaye ta zo da haka tunda asali sha a tsaye ne to dokar hanin ita ce ta zo daga baya kenan da haka shi a wajensa sai yake ganin hana shan ruwa a tsaye shine ya shafe hukuncin halaccin sha a tsaye malamai kenan fa manidda aljawaza Ibn Hazm yace dukko wanda ya da'awar halacci ba'adan nahyi duk wanda ya da'awar halacci yace ya halatta a sha a tsaye ba'adan nahyi bayan wato hadisan hani sun zo fa alaihi albayan dole yayi bayani shi a wajen Ibn Hazm asali dama sha a tsaye kowa dama tsaye asali dama shan a tsaye ba doka bane da aka ce kar a sha kawai mutane suna shan ruwa tsaye to menene doka da ta zo daga baya shine hanawa duk wanda yace kuma bayan wannan hanin an kuma bude kofa an halata to sai yayi bayani fa innan naskha la yathbutu bihi al-ihtimal yace domin a ce wani hukunci ya shafa wani hukunci baya tabbata bil ihtimal da ainihin wato ihtimali lokaci ya jika a minti biyar ka nuna mun ba tun da za ka nuna to ai ba mu ƙara so to amma bari mu tsaya haka ko za mu kwana a daji kaga al-maslaku thani din ne ya kamata mu tashi kansa to na'am yawa ko alai ƙara sa wannan din wa ajaba ba'dhum bi anna ahadith al-jawaz mutaakhira wasu malaman su kuma sai suka ba Ibn Hazm amsa suka ce hadisan halaccin su suka zo daga ƙarshe hadisan da suka nuna ya halatta a sha ruwa tsaye ba kamar yanda Ibn Hazm yayi da'awa ba, su wa'annan hadisan da suka nuna halaccin a sha su suka zo daga baya. Me hujjar su suka ce lima waqa aminhu sallallahu alaihi wasallam, saboda abin da ya faru daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'a, hajjin bankwana, kama sayati dhikruhu fi hadha albab. Kai ruwa ya zo fa, ina ganin mu tsaya al-maslakul thalith din cewa insha Allah.